house of Samus Music.
Una la la la. Mommy speaking. Bulla. Burkade Shigua, Burkade Shigua. Marlon Genex. It's genial everything. Yo ku dan saurara. To na shigo domin in fara in bai muku ba dole in taho dan na ƙara ni da almasihu ne kadai nake gadara ko da shige wasu suna ce ina da cara ina da uwa a murhu bani cin tuwa gaya in ka ja da ni lalle zaka zama kaya almasihu na gaba muna biye a baya wakoki nike bani taba yin retire do I got so many flaws but you came and gave a life you died on the cross everything is set in course you've paid the cross now my life grows beautiful like a rose of course I'm now your son I'm alive and shining so bright like a sun. Jesus is the only one, there's no other contest. And I'm married to him, no more self-existence.
Zaketa, mun fara, mun ba su kida har mun kara. Waƙoƙi tsab mun tsara, dan Allah ne madogara. Zaketa, mun fara, mun ba su kida har mun kara. Waƙoƙi tsab mun tsara, dan Allah ne madogara. Madogara, madogara. Madogara, 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 madogara.
No worship if I cannot worship you. No singing if I cannot sing for you. Zamba kaya ba me girma domin kai ne masoyina. Ba hasadana kai da kawowa ni kuma ina yabon ka macecina. Don kai ne madogarata. Yes kai ne madogarata. I praise your name. I worship your name. Forgetting about the troubles domin kai ne madogarata. I lift your name. Up above everything, forgetting about the troubles, 'cause you are my savior.
Mumfara, mumbasi kida har mungara, wakoki tap mantara, deng Allah ne madogara. Dakata, mumfara, mumbasi kida har mungara, wakoki tap mantara, deng Allah ne madogara. Madogara, madogara. Madogara, 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 mumfara, mumbasi kida har mungara, wakoki tap mantara, deng Allah ne madogara. Dakata, mumfara, mumbasi kida har mungara, wakoki tap mantara. Deng Allah ne madogara, 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 madogara.
Mix and master by KDS.
House of Samus Mills.